Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 17, 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya kamata su ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai radio amfani sarauniya, fara'a, nomad, download da kuma niyya. Kana masu na'urar kwamfuta suna iya daddangula voahausa.com a duk lokacin da suke son kama tashar. Masare assalamu alaikum yanzu din ma Ladan Ibrahim Ayawa ne tare da Aliyu Mustafa Sokoto muke farin cikin sake jan ragaman shirin da wannan hantsi bayan labaran duniya za ku ji cewa batun dakatar da zirga zirgan jiragen sama da gwamnatin tarayyar Najeriya ta kudura aniyan yi na dan wani lokaci ba gudu ba ja da baya sai kuma kamfanin hada mota wanda kamfanin Aliko Dangote zai samar da ayyukan yi wajen 3000 muna dauke da rahoto akai kana muna dauke da maimaitawan shirin ciki da gaskiya na Ibrahim Alfa Ahmed kana mu kawo muku shirin wato sharhin jaridun Jamhuriyar Kamaru sai kuma ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aika muna amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya
to masu sauraro muna fata kuna nan kallokan mai da muke a nan Washington rahotanni daga Najeriya ke cewa mutane fiye da 50 ne suka mutu a sanadin wani kuskure da rundunar mayakan sama ta Najeriya din ta yi inda ta saki bumbumai akan mutane da yawa fararen hula da ke cikin wani sansanin yan gudun hijira da yanda take kokarin neman mayakan Boko Haram a jihar Borno daga cikin wanda abin ya shafa ko ba mazauna sansanin da suka hada maza da mata da yara kanana akwai har da ma'aikatan kungiyoyin ba da agaji irin su Red Cross da sauransu a bannon kanta komandan rundunar soja ta lafiya dole Major General Lucky Irabo ya mani ma labarai karin bayani
unfortunately the strike was conducted but it turned out that locals somewhere around were affected
Yace a yau da safi ne muka samu labarin cewa a kusa yayin bungiyar Boko Haram din suna gangami a ta wajen karamar hukumar Kala Barge wanda kuma na bada umarni a kai masu hari ta jirgin sama kuma an riga da an kai harin abin takeici da muka gano shine ashe wannan hari ya shafi wasu fararen hula Yace ban da yadda cikakken bayani game da mutanen da suka mutu a halin yanzu amma na san cewa wasu fararen hula sun mutu kuma wasu sun samu raunuka da kuma wasu jami'an sojan namu guda biyu su ma sun samu raunuka
among those that are wounded local staff of Nelson Sanchez as well as ICRC
yace a cikin wadanda suka samu raunukan akwai ma'aikatan wutin gari da ake kira Dr. Speed Alboda ko kuma na gari na kowa da kuma ma'aikatan committee din na samar da agajin gaggawa na kasa da kasa da ake kira Red Cross ICRC
that's unfortunate that's the reason why this war must come to an end
Kace wannan abin takeici ne kuma wannan ne ma yasa dole mu ga cewa mun kawo ƙarshen wannan yaki saboda mu maido da zaman lafiya mu daurewa dan jama'a su ci gaba da gudanar da harkokin su irin na yau da kullun a ko ina suke General Rabo yace wannan akasi ne aka samu kuma za mu gudanar da namu bincike dan mu san abin da ainihi ya haifar da wannan kuskuren har zuwa lokacin da nake aiko da wannan rahoton da rundunar sojan Najeriya ba tabbatar da gidigan mutanen da suka rasa rayukan nasu ba sakamakon wannan kuskure da jirgin mayakan sojan yayi na barin wuta akan mutanen da ke karamar hukumar Kala Barkin wanda kuma na daga cikin ƙananan hukumomin da rundunar sojan Najeriya ta kwato a baya-bayan nan Haruna Dauda Biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya
a kasar Gambia kuma ana zaman dardarne ganin cewa Gobe Alhamis ne ya kamata a rantsar da Adama Barrow a matsayin sabon shugaban kasar amma kuma shugaba mai barin gado ya jami ya ce ba zai sauka ba har ma ya kaddamar da dokar taɓaci ta kwanaki 90 Shugaba Jami wanda yayi jawabin kaddamar da dokar ta baci jiya ana saura kwanaki biyu kafin wa'adin mulkin sai cika yana ci gaba da fuskantar barazanan zaman saniyan ware bayan da ministocinsa da dama suka aje aiki ministocin da suka yi watsi da ayyukan nasu a baya-bayan nan ko sun hada da ministocin kudi harkokin waje ciniki da kuma yanayi a halin yanzu ita ma jami'iyar shugaba sabon shugaba Adam Barrow ta fito ta sanarwar da ke jan kunnen ma'aikatan tsaron Gambia da cewa duk wanda bai hanza ta canza biyayyarsa zuwa ga Adam Barrow ba za a yi mashi daukar dan tawaye ne kawai
to jama'a muna baku labaran nan daga Washington a sashen Hausa murya Amurka shugaban Russia Vladimir Putin ya zargi gwamnatin Amurka mai barin gado ta Barack Obama da cewa tana kokarin yi wa sabuwar gwamnatin Donald Trump zagon kasa ta hanyar baza jita-jita maras tushe game da shi Trump din A wata hira da ya da manema labarai jiya a birnin Moscow shugaba Putin ya ce kasidin da ake ta bazawa cikin makon jiya da ake zargin Trump da wasu ayyukan batsa a can Rasha duk ƙarya ne kuma wani ɓangare ne na ƙoƙarin da gwamnatin Amurka take yi ita mai barin gadon ke yi kenan ta neman sa a daina kula sabon gwamnatin ta Trump a nuna kamar ba halattacciyar gwamnati bace. Putin ya ce ƙarya ce ake shatawa da rahoton da ake ta yayatawa cewa wai shi Donald Trump ya je Moscow a shekarar 2013 har ya yi wata mu'amalar banza da kagugai a wata otel. Putin ya ce masu baza irin wannan ƙaryar sun mafi karuwan rashin mutunci da rashin kima a idon duniya.
Labaran duniya ke nan, kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To bari mu buɗe taskar rahotannin da zaman da majalisar dattawan Najeriya suka yi game da rufe babban filin jirgin saman Najeriya da ke Abuja. Har yanzu dai batun kulle tashin jirgin na nan daram. Ga Madina Daura da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Ƙorafe-ƙorafe da majalisar dattawa ta samu a kan batun rufe filin jirgin sama Nnamdi Azikiwe da ke Abuja ya sa majalisar ta yi dogon zama, inda ta saurari bayanai daga ƙwararru da masu ruwa da tsaki a harkar sufurin sama. Na tambayi Sanata Joshua Lidani ko sun gamsu da bayanan da suka samu a kan batun rufe filin jirgin.
A ganin Senate bai kamata a ce an rufe wannan airport ɗin ba. Ya kamata in akwai gyaran da za a yi, ana yin shi daki-daki. Ayi a gama a ci gaba, ba za a rufe airport gaba daya ba. Amma su a gani su a bayanin da suke yi sun ce ba zai yi haka ba. Shawaran da Senate ta bayar ta ce su koma su je su sake dubawa, su dauki ra'ayin nan da aka bayar, sannan su yi amfani da shi su zartar da hukunci.
Za su dawo gare ku kenan?
A ba mu ce su dawo ba. Mu dai muna jiran idan sun yanka hukunci, in ya gamshe mu shikenan, in bai gamshe mu ba, in mun ga dama za mu sake neman su.
Shi ma dan majalisar wakilai injiniya Muhammad Ali Wudil ya ce akwai kwararan dalilai da suka sa gwamnati ta dauki matakin rufe filin jirgin.
Yawanci gwamnatoci ba sa kula da gyara, abinda ake kira ga wanda ke ce injiniya ne, duk abu in ba maintenance shine gyara, kula da shi akwai matsala. To idan mutane sun ce duk duniya ba inda ake rufe filin jirgin sama, to duk duniya ko ba inda ake barin filin jirgin sama ya shekara wajen 30 ba gyara a cikin sa, wannan ya zo ya nuna maka cewa dole ce ta sa sai an rufe din domin wancan rashin gyara da ba na tsawon wannan lokacin.
Bayan ya kwashi sa'o'i 4 yana amsa tambayoyin ƴan majalisar dattawa, karamin ministan sufuri mai kula da tashoshin jiragen sama Sanata Hadi Sirika ya sake tabbatar da sanarwar da gwamnatin tarayya ta yi na cewa daga ranar 8 ga watan Maris za a rufe filin jirgin saman da ke Abuja bisa waɗansu dalilai.
Akwai gyaran da za a yi wanda na wucin gadi ne don a samu wurin da ke da matsala a gyara, ringa sauka a tashi. Sannan kuma akwai gyaran da za a yi na dindindin wanda zai daɗe. To wannan muna cikin wannan safiyan tukuna kanin mu hidul fuga, amma dai za a je a gyaran da ya isa jirgin ya sauka ya tashi tsawon lokaci.
Ministan sufuri mai kula da tashoshin jiragen sama Sanata Hadi Sirika kenan jim kadan bayan fitowarsa daga zauren majalisar dattawa. Ita ma dai shugaban kungiyar Greater North Initiative Forum Aisha Jibrin Antidada, wacce aka yi zaman majalisar a idaninta, ta yaba da yunkurin da gwamnati ta yi na yin gyaran.
Ba mu san ta yanda za mu yi wa minista godiya ba, ministan aviation Hadi Sirika, domin wannan airport da aka mayar Kaduna yau, mu masu tafiya Kaduna Abuja, hanya an gyara mana hanya, an sa security, babu kidnapping, babu, sai addu'a kawai muke wa wannan gwamnati, Allah ya baku sa'a, Allah ya sa jirage su sauka a Kaduna lafiya, su tashi lafiya. Mun gode wa minista.
Bincike da nayi ya nuna cewa akalla fasinjoji miliyan 5 ne ke amfani da filin jirgin saman da ke Abuja a shekara. Duk da haka filin jirgin ya kwashi shekaru 34 ba a yi wa hanyoyinsa gyara ba. Za a kashe kuɗi naira biliyan 5.8 ne a wajen gyaran. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To madalla, kafin mu ci gaba a shakata da wannan. To daga Abuja sai babban sai Birnin Eko inda kamfanin Aliko Dangote zai bude kamfanin hada manyan motoci kuma mutane 3,000 ne ake sa ran za su samu aiki. Ga baban gida Jibrin da karin bayani a cikin wannan rahoton.
Yarjejeniyar bude wannan katafaren kamfani dai da tafiya ne kafada da kafada da wani kamfanin kasar China mai suna Sinotruck da zumar samar da ayyukan yi ga kasa. Yarjejeniyar da kamfanin na Dangote ya rataba hannu dai ya kunshi na dala Amurka miliyan 100 wanda a ƙarshe kamfanin hada motocin zai samar da motoci kimanin 10,000 a kowace shekara. To koya masana tattalin arziki ke ganin wannan mataki na kamfanin Dangote ga dai Dr. Dauda Muhammad Kuntugura sanin tattalin arziki da kasuwanci a Jami'ar Bayero.
Wannan yana da muhimmanci ga tattalin arzikin ƙasa saboda musamman zai samar da fannin aikin yi ga mutanen mu na Najeriya samu aikin yi. Idan waɗannan motocin sabbi ne ka gani za mu samu saukin lalacewa da manyan motoci suke a hanya yana kawo hadura. Kaga duk wannan zai kawo kuma sannan ga gwamnatin tarayya kaga za a samu kudaden shiga ta biyan haraji. Sannan kuma ta hanyar musamman kwarewa na wurin kere-kere kaga idan a Najeriya ke kira ma'aikatan wayanda suke yan Najeriya ne su zai taimaka musu za su koyi fasaha ta wurin musayan fasaha tsakanin yan kasa da wayanda za su zo daga waje kaga za a iya yin musayan fasaha zuwa gaban kamfanin ya dore sai kaga yan Najeriya sun iya sarrafa wayannan abubuwa.
Shi ma a bangaren sa Alhaji Muhammad Baba wani kamfanin motoci mai zaman kansa a Najeriya ya ce matakin abin yabawa ne matuƙa musamman ma dai shirin gwamnatin Najeriya na ganin cewa Najeriya ta fara harhaɗa motoci a cikin gida.
Gaskiya a wannan auto policy gaskiya ta yi abu ne wanda ta zo a lokaci dama tana nan to amma yanzu an karfafa ta kuma ta zo a lokaci da yayi daidai.
Yarjejeniyar da kamfanin na Dangote ya rataba hannu dai na cewa kamfanin na Dangote zai mallaki kashi 60 cikin 100 a inda kuma kamfanin Sinotruck na kasar China zai mallaki kashi 50 da hannun jarin wannan kamfani kuma tun a shekara ta 2014 ne aka rataba hannu domin samar da wannan kamfani da zai taimaka wajen rage kudaden da Najeriya ke kashewa na kasashen waje domin siyo manyan motoci a kasar. Babangiji Prem Murai Amurka daga Lagos.
To har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na Murai Amurka dake nan birnin Washington kuma yanzu agogo nan ya ce karfe 2 na tsakar dare da minti 12 kafin shirin mu na gaba ga wannan sako. Zabe tushen demokradiya. Kodore ku to zabe domin ko shine ginshikin demokradiya. Fito ka zabi gwaninka domin ko kama da wani baya wani idan kuma kai sake to ai maka sakiyar da baruwa. A sawari shirin zabe ko nadi dake kwance muku zare da abawa akan batun zaben kasashen duniya daban-daban. Shirin yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a kowace ranar Lahadi a shirin mu na karfe 6 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi.
To ma da la yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Assalamu alaikum. Barkamu da shigowa wannan sabon shekara ta 2017. A yau zamu dan waiwaya baya ne mu ga irin batutuwan da wannan shiri na ciki da gaskiya ya tabo su a shekarar da ta shige da kuma sakamakon da biyo bayan su. Batun da muka fara takala a shekarar da ta shige shine na rundunar ƴan sandan Najeriya karkashin jagorancin Inspector General na ƴan sanda Solomon Arashe a wancan lokacin. Abin da ke faruwa kuma muka takala a lokacin shine yadda ake tsallake wasu da suka cancanci ƙarin girma. Ana ba mu wasu na ƙasa da su a saboda ko dai ba a kaunar yankin da su waɗannan mutanen da aka tsallake suka fito din ko kuma dai an fi kaunar na wani bangaren daban. A wancan lokacin majiyoyi da yawa a ofishin Inspector General din da kuma headquarter ƴan sanda ta ƙasa har ma da wasu jihohin sun gabatar mana da ƙwararren shaidu na irin takaddun ƙarin girman da shi Solomon Arashe ya rika turawa. A wancan lokacin dai masu magana da yawunsa sun musanta wannan batun har ma suka yi ƙoƙarin ganin an hana mu gabatar da shiri kan wannan batu. Bayan da muka fara gabatarwa, fadar shugaba Muhammadu Buhari ita ma ta kaddamar da nata binciken kan wannan batu, kamar yadda wasu ƙwararren majiyoyi har guda biyu suka bayyana mana, wanda daga ƙarshen lamarin ya yi sanadiyar yin ƙarin girma ga wasu manyan jami'an ƴan sanda da aka tsallake. Ga yadda muka gabatar da sakamakon wannan batu a wancan lokacin.
Jama'a assalamu alaikum. A
A yau tafe muke da kyakkyawan labari. Idan kun tuna mun bayyana muku cewa rundunar 'yan sandan Najeriya tana da wani kundin jerin sunayen dukkan jami'anta daga kan shi Inspector General din har zuwa ga masu mukaman CSP ko kuma Chief Superintendent. Kowa da matsayinsa a cikin jerin ma'aikatan domin a san wane ne ya girmi wani. A wancan lokaci an sanya kafa aka take wannan kundi. Ana ɗauko jami'ai daga ƙasa ana yi musu ƙarin girma yayin da aka yi ta tsallake waɗanda suke sama da su waɗanda kuma kusan kacu kam ɗinsu 'yan yankin arewacin Najeriya ne. To, da alamun wannan batu ya shiga kunnen waɗanda ya kamata su ji domin kuwa an fara samun sabon salo. Su waɗancan da aka tsallake a can baya ɗin 'yan arewa an fara bi ana ɗauko su ana musu ƙarin girman da suka cancanci a yi musu tun wancan lokacin. Kamar yadda na ce an fara ne. Domin a cikin 'yan kwanakin nan takarda ta fito ta yin ƙarin girma ma wasu muƙaddasan kwamishinonin 'yan sanda ko DCP da farko mutane biyar, huɗu 'yan arewa guda ɗaya kuma ɗan Lagos, waɗanda suka haɗa da John Jackson Mava daga yankin ƙaramar hukumar Hong a jihar Adamawa, da Olusola Babajide David daga ƙaramar hukumar Ikorodu a jihar Lagos, sai Titus Simba Lamurde daga ƙaramar hukumar Mubi ta Kudu a jihar Adamawa, da Cika Abubakar Mai Damma daga ƙaramar hukumar Yabo a jihar Sokoto, sai kuma Ibrahim Abdullahi Chafe daga ƙaramar hukumar Tsafe a jihar Zamfara. Waɗannan jami'ai an ba su mukamin kwamishinonin 'yan sanda kuma aka ce zai fara aiki tun daga ranar 15 ga watan Disamba ta shekarar da ta shige. A makon da ya shige kuma an sake fitowa da sunaye guda 10 na muƙaddasan kwamishinonin 'yan sanda wato DCP waɗanda su ma aka yi musu ƙarin girma zuwa kwamishinoni. A wannan karo ma an bi tsari ta yin amfani da kundin jerin ma'aikatan 'yan sandan aka bi layi aka ɗauko waɗanda aka tsallake a can baya su 10 dukkansu 'yan arewa aka musu ƙarin girma zuwa kwamishinoni. Waɗannan kuwa sun haɗa da Mr. Ero Oga daga ƙaramar hukumar Oju a jihar Benue, da Yunana Y. Babas daga ƙaramar hukumar Tafa Ɓalewa a jihar Bauchi, da ɗan Malam Muhammad daga ƙaramar hukumar Katsina a jihar Katsina, sai Mu'azu Zubairu Halliru daga ƙaramar hukumar Dukko a jihar Gombe, sai Rabi'u Yusuf daga ƙaramar hukumar Hukari jihar Taraba, sai Sanusi Yanma Lemu daga ƙaramar hukumar Bako a jihar Niger, sai Ahmed Ilyasu daga ƙaramar hukumar Kaduna a jihar Kaduna, sai Isiyaku Muktar Garko daga Garko a jihar Kano, sai Muhammad Ubakura daga jihar Kano, tare kuma da Alhassan Mamuda daga majalisar ƙaramar hukumar Funtuwa a jihar Katsina. A shekarar da ta shige, ɗaya daga cikin manyan batutuwan da muka takalo shine na wata mai suna Malama Firdausi, wadda ta yi zargin an kwace mata 'ya'ya guda biyu bayan mutuwar mijinta, kuma an zo an ce mata ɗaya ta mutu. An yi ta hayaniya sosai kan wannan batun da aka yi ta ƙoƙarin a bayyana shi da cewar watakila wani muradin siyasa ne ya sa muke yaya ta wannan batun. Ƙungiyar Amnesty International ta shiga cikin wannan batu, har ma babban jami'inta da ke lura da arewacin Najeriya Dr. Suleiman Shu'aibu ya yi tattaki zuwa Bauchi domin bin kadin wannan magana.
Wannan rana ce wadda ba mu kadai ba, duk state din na Bauchi state ya kamata su yi murna da wannan rana. Domin rana ce da Allah ya walwala wani kulli da ya kamata mutane su san an walwale shi. Kullin nan da ba a walwale shi ba ya tashi, to zai zama gobara ya ci mutane da yawa. To amma Allah ya walwale shi. Muna godiya ga Allah, muna godiya ga 'yan jaridun da suka tashi tsaye suka sanar har duniya ta ji, har muka shigo ciki, har aka walwala wannan kulli.
Sunana Yakubu Shehu Abdullahi, dan majalisa mai wakiltar cikin garin Bauchi, wakilin birni a masarautar mai martaba sarkin Bauchi. Ina godiya ma Allah subhanahu wataala, madaukakin sarki, da ya sa yau aka gane gaskiya gaskiya ne.
Assalamu alaikum, sunana Firdausi. Ina mika godiya ta ga Allah, ina mika godiya na wa DOA da suka kawo wannan labari, har Allah ya kawo ƙarshen wannan labari.
To a bayan wannan ma mun tabo batun Umar Ahmad Yusuf Adam daga jihar Bauchi wanda ya lashe gasar Qur'ani ta Najeriya a ajin masu hadda da kuma tafsir wanda shi ya kamata a tura ya wakilci Najeriya a kasar Saudiya. To amma sai aka tura sunan wanda ya zo masa na biyu. Ranar da muka yi wannan shirin sai ya fada a kunnen shugaban kwamitin ayyukan Hajji da hulɗa da majalisar dokokin kasar Saudiya a majalisar wakilan tarayya ta Najeriya.
Sunana Dr. Abdullahi Balarabe Salami, dan majalisa mai wakiltar Wadawa da Indela a majalisar tarayya majalisar wakilai ta ƙasa a Abuja. Ina kuma shugabancin kwamiti mai kula da abokantaka ko dangantaka tsakanin majalisar shura, majalisar ƙasar Saudiya da kuma majalisar mota wakilai ta Najeriya da kuma al'amuran Hajji. To alhamdulillah, lokacin da muka ji wannan hira da kai da wannan bawan Allah mataimakina Dr. Sani Audu, shi Allah ya sa daga jihar Bauchi yake, ya ji wannan, to kasance wannan al'amari ya ce haƙƙi na musulunci kuma yana da alaƙa da harkan Saudiya da kuma nan ga kuma dama dai mun wakilta mu musta din muke yi. To matakin da muka ɗauka shi ne mai ƙoƙari mun tuntuɓi duk wanda ke da hannu cikin wannan al'amari domin mu ji ya aka yi wannan abu ya faru kuma gaskiya al'amarin. To bincike dai ya nuna gaskiya ne wannan bawan Allah abin da ya faɗa na shi ya kamata ya tafi ya wakilci makarantan Alƙur'ani masu tafsiri. Wanda suka haɗa Qur'ani ta da tafsiri a wannan kasa domin shi ya zo na ɗaya lokacin da aka yi gasar musabaka. To sai muka fahimci cewa an samu kuskure daga wani mutum guda wanda ya kuskure. Wannan kuskuren kuma ya faru ba tare da sanin jami'a ba, ba tare da sanin 'yan kwamitin ba, ba tare da sanin kuma kwamitin musabaka ba. Amma saboda ƙoƙarin da muka yi muka tuntuɓi ainihin 'yan kwamitin musabaka na Bauchi, kuma na yi magana da shugaban jami'a na Sokoto, muka yi magana da shugaban kwamitin musabaka Dr. Sadiya Umar. To duka nan dai jiya nan take suka ji aka yi mitin, aka binciko aka fahimci a shi akwai kuskuren da aka samu, kuma babban kuskuren da wani ɗaya daga cikin su ya shi ne ya kamata takardar da ake nema ta shekaru declaration of age, ya kamata lokacin da Saudiya suka aiko suka ce sai mai shekara kaza. To ya kamata su tuntuɓi wannan bawan Allah ya kawo takardarsa. To kuskuren shi ne ba a kira shi ya kawo takardarsa ba, sai suka zaci cewa ai ya wuce wannan shekarun. To kuma shi wannan mutum guda sai ya ci gaba ganin yana sauri, sai ya je ya ɗauki sunan wannan wanda annabiyinsa da yake takardunsa na hannunsa ya aika, wanda shi wannan gaskiya mun tabbata ma ainihin wanda ya aka kuskure na ya yi babba. To wannan shi a kuskure kuma ya yadda da wannan kuskure, kuma duk mun yadda da wannan kuskure.
Mun dai taɓo batutuwa masu yawa cikin shekarar da ta shige, waɗannan kaɗan ne kawai daga cikinsu. A wannan shekara ma da yarda Allah za mu ƙara ƙaimi wajen bankaɗo sata da wawura da cin zarafi da kuma danna haƙƙi na marasa galihu. Ibrahim Alfa Ahmed ne yake cewar a ci gaba da kasancewa da wannan shiri namu na ciki da gaskiya.
To a gaida Ibrahim Alfa Ahmed, yanzu mun zo ga labaran da suka ɗauki hankulan jaridun Jamhuriyar Kamaru tare da Muhammad Awal Garba.
Za mu fara shirin jaridan namu ne da jaridan Du Sahel. Tarewacin ƙasar Jamhuriyar Kamaru ana ta kurbanta mana cewar maharan Boko Haram a garin Gangam wanda ke ta tazarar kilomita 10 daga garin Waza sun yi wa mutane guda 16 yankan rago. Maharan sun sace su ne tun ran 4 ga watan Janairu, amma an sami gawarkin su ne ya fara rubewa ranar 14 ga watan nan da muke ciki a cikin dajin Waza. Za kuma mu leka jaridan Nouvelle Expression ne anda taimana tsekuci kan matsalar bangaren Ingilishi wanda yau makonni biyu kenan da dalibai suka koma karatun su amma bangaren na jewin Ingilishi sun ce su kan ba za su koma makarantun su ba suna nan a zaune da iyayensu a gidajen su kana kuma a wannan bangaren sun sake ware waɗansu ranaku na musamman don fitowa su je su ci kasuwa kana kuma sun ce za su dinga zama ne a gidajen nasu amma har yanzu aikin gwamnati sun ce su kan akai kasuwa sai kuma jaridan Independent anda ita kuma ta rawaito mana cewar jirgin saman kamfanin Kamerko na kasar Jamhuriyar Kamaru hukumomin kasar Benin sun hana masa sauka a fadin kasar su baki daya a yayin da yake bukatan sauka a tashan jirgin sama na birnin Kotono sai kuma jaridan Integration anda ita kuma ta daigunta mana cewar a manyan jami'o'in kasar Jamhuriyar Kamaru malamai masu karantar da harshen Ingilishi sun ce su ma sun dakatar da karantar da dalibai na kasar har sai gwamnati ta daidaita al'amuran da ya bijiro mata za ko mu hango jaridan Europlus anda ta yi mana fashin baki kan cewar hukumar zaben kasar Jamhuriyar Kamaru Elecam ko Election Cameroon ta gano waɗansu ma'aikata na foge har guda 232 wanda yanzu haka hukumar za ta gurfanar da su a gaban hukumar CONAC masu wato hakkin kasar ta Jamhuriyar Kamaru har ila yau dai a cikin jaridan an yi wa shugaban kasar ta Kamaru ne Mr. Biya suka cewar ya ki halartar taron da shugaban kasar Faransa François Hollande ya hada a kasar Mali kan zaman lafiya a kasashen nahiyar Afirka wanda shugabannin guda 27 ne suka halarta taron amma shugaba Biya yayi kunnen uwar shegu da taron za ko mu kammala sharhin jaridan namu ne da jaridan Ades Info anda ita kuma ta shaida mana cewar babban attajirin jihar Adamawa na kasar Jamhuriyar Kamaru Nana Buba ya ziyarci gidan yarin birnin Edeya anda ya agazawa yan gidan kason da kayayyakin masarufi kamar shinkafa man girki sabulun wanka da na dauraya da kuma sukari wanda ga kiyasi kudaden kayayyakin sun kama miliyan 30 na sefa kudin Jamhuriyar Kamaru Muhammad Awal Garba Muliyan Amurka daga kasar Kamaru.
To yanzu kuma mun zo ga ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aika mana.
Assalamu alaikum sakin Hausan Muliyan Amurka. Mai magana Alhaji Audu Mai Gora Kamfala malamin Madorin jihar Jigawa. Ina so na kira ga tsohon shugaban kasar Gambia Yahaya Jami game da irin tirsasawar da kasashen duniya ko kasashen Afirka suke na isauka daga kan mulki Ibayo wanda yake zabi to ina shawartar wannan tsohon shugaban kasa Yahaya Jami kada kwadayin mulki ya sa ya jefa kasar sa cikin rudani
Assalamu alaikum wa rahmatullah mai magana Nura Shehu Yalwa Kano Nigeria Muliyar Amurka da Allah muna so ku mika mana wannan sakon namu ga mai girma shugaban kasa Nigeria Muhammadu Buhari dangane da abin da ya faru ga waɗannan sojojin gudun hijira na Maiduguri inda sojoji suka kai musu farmaki a matsayin sun dauka yanta da kayan bayani to muna kira da babban murya ga gwamnatin tarayya da lalle lalle duk waɗanda wannan iftila'i wannan abu ya shafe su lalle lalle iyalansu waɗanda suka rasa rayukansu lalle iyalansu a ba su diyya da waɗanda suka samu raunuka da rashin lafiya ta sanadiyar wannan hari da aka yi musu
Assalamu alaikum warahmatullah sashen Hausa na BOA mai magana Aliyu Karam Bakwai Zakka karbar hukumar Zatana a jihar Katsinan Najeriya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un muna jajanta al'ummar jihar Borno a bisa munan halin da sojojinmu na Najeriya suka ga a bisa kuskure.
To sai dai a yi muna aikin gafara domin ku ba za mu iya kawo muku takaitattun labarai ba yanzu amadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman Aliyu Mustapha Sokoto da ya tana gabatarwa da Solomon Abu da ya ba da umarni da injiniyanmu Charles Hall ni Ladan Ibrahim ke cewa. Ku ne lafiya, mu kuma mu kwana lafiya.